闷你啊。Alamu dai majalisar kasa ta fara daukar dumin dora tukunyoyin bukatu kace kace
ba tun yau suke irin wannan abun ba shakashan da suka yi tsakanin bodar jibiyar da ta daura Allah kadai san ya kashi
shin zai yi cikin lami lafiya a bada aiki irin wannan mai hakudan kudi mai yawan gaske yau shekara 17 ba kammala shi ba kuma an rasa wanda zai magana
game da salon kamun ludayin gwamnatoci kuwa masana ne ke cewa wasu fa sun fara kamun gwamnatin da kaushi kaushi
zaga ana fama da irin wannan a Kano ana fama da irin wannan a Zamfara ana fama da irin wannan a Sokoto ana fama da irin wannan a Benue saboda haka idan ba an nasu to sai izo ya kai mutane wato ramin da muke gani cewa ba za a iya fita ba
to ko me masana tattalin arziki ke cewa game da farashin man da ya ƙara tashi
ƙarin man da aka yi a Najeriya a kwanan nan wato abu ne da ake ganin cewa dama shi duk lokacin da aka ce a bar kasuwa ta halinta to ita kasuwa dama ba a ganinta waɗannan manufofin dama manufofi na jari hujja ne wanda dama shi mai ƙarfi ƙara ƙarfi yake talaka kuma yana ƙara zama talaka
waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓa cikin tarin muryar da za ku ga cikin wannan shiri na maniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da masu haro ke cewa yana ta ƙara armashi shiri na 127 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin al'umomi na ci gaba da samun tagomashi mai yiwuwa kuma tafiyar tatso tagomashin ce ta sa wasu sabbin yan majalisar ƙasa suka fara kai kokon buƙatar mutanen su da suke ganin sun yi laushi domin kuwa dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya Honorable Yusuf Shitu da lambin jihar Jigawa ya tashi gaban majalisar yana bayyana jinkirin jan kafa akan hanyar Kano zuwa Maiduguri da yace a gaskiya abun akwai ban haushi.
Abun bacin rai ma'anar shine su kamfanin da suke wannan aiki gaba ɗaya sun kwashe kayan su yau ba masa wajen aikin nan. An ba da wannan aiki yau shekara 17. Mun sani ga wani tabiya kuɗi ba kuɗin kuɗi masu yawan gaske don ganin cewa an gama wannan aiki. Amma har yanzu yau idan ka wuce gudun kafin ka je ga tashi hankali ne. In ka wuce ga kafin ka je shawarin shi ma hanyar ba ta da kyau sai muke tana shin zai yi cikin lami lafiya a bada aiki irin wannan mai hakudan kudi mai yawan gaske yau shekara 17 ba a kammala shi ba don kun gila kuma ya kwashe kayan sa ya bar waje kuma an rasa wanda zai magana to wannan shine ya samu kawarin kudi ga majalisa don majalisa ta bincika shi me ya faru laifin na waye to majalisa ta amince za a kafa kwamiti da zai bincika dalilin watsar da aikin domin ga cewa an tabbatar wannan aiki ya kammala
shi ma dai sanata Abdulaziz Yar'adua na jihar Katsinawa yayi koke akan harbarban da ake zargin jami'an hukumar custom na yi cikin fushi
abinda ya jawo hankali na shine na samu labari chief of staff na gwamnatin mu ya wuce su mutanen nan na customs zuwa Kaduna kurum sai suka bude mashi wuta tare da iyalin shi da kuma masu tsaron shi wannan abun shi ya ja hankali na ga bai dace ba domin ba tun yau suke irin wannan abun ba kashe-kashen da suka yi tsakanin bodar jibiyar da ta daura Allah kadai san ya kashi to ganin haka ne ni a matsayina na tsohon soja na sani cewar in dai aka baka wato training na rike bindiga to wajibi ne kuma a koya maka yanda za ka yi amfani da ita na farko dai idan ba kai kanka rayuwarka za ta salwanta bane ko kuma wanda ka tsaida yana da ko bindiga shi yana son ya kashe ka bane to bai kamata kai halbi ba to shi yasa naga wajibi ne in ka wannan kuduri a majalisa wanda kuma kun ga mafi yawancin sanatoci waɗanda suke da bodoji a bangaren su sun fito sun yi magana kuma sun nuna goyen bayan su ga wannan kuduri da na kawo kuma su ma sun nuna bacin ran su sun kuma faɗi irin mutanen da aka kashe a bangarorin su to babban abu dai shine muna son lalle wannan abu da ya faru jami'an customs yi bincike a gano su wane ne a kuma yi musu shari'ar da ta dace
tun bayan rantsar da sabbin gwamnatoci a Najeriya wasu ke ganin akwai waɗanda suka fara salon gwamnatin da alamar kaiwa 'yan adawa laushi Sanata Mas'ud El Jibril Doguwa ya ce ai alamu sun nuno su gwamnoni sun fara mulkin da ganin kyashi
kamun ludayin gwamnati a wajen mu zuwa yanzu wani abu ne wanda yake tayar da mutane hankali babu wata gwamnati musamman in dauko maka ta jihohi da ba a korafi da ita ko dan watakila me wani abin da aka fara mumuna daga farko ya ba da kyakkyawan sakamako daga ƙarshe Allah masani amma da zuwa yanzu ban ga wata jaha da zaka je ka tarar babu wadansu rigingimu wanda inda so samu ne bai kamata a kawo wadannan rigingimu a wannan lokacin ba idan kuma ka zo ka dauko gwamnatin tsakiya gwamnatin tarayya ita ma haka ne karka manta maganar harkar man fetur da maganar wahala irin ta rayuwa a jikin mutane da hauhawa farashin kayayyaki wanda duk lokacin da ka tashi da safe zuwa yamma sai ka je ka tarar da wani abu ya tashi
amma menene kake ganin ya sabbaba wannan yanayi na kamun ludayin gwamnatoci musamman a matakin jihohi misali
mafiya yawa gwamnatocin da suka shigo yanzu an samu canjin gwamnatoci zaka ga ana fama da irin wannan a Kano ana fama da irin wannan a Zamfara ana fama da irin wannan a Sokoto ana fama da irin wannan a Benue saboda haka idan ba an natsu an gani ba to sai izo i kai mutane wato ramin da muke ganin da shi ba za a iya fita ba
game da maganar karin kudin man fetur a Nigeria kuwa masani kan tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancau ne ke cewa ai da ma ɗaya daga cikin shikashikan jari hujja shine na sama ya danne na ƙasa koda ko zai ta faman numfarfashi
to wannan ka'ida sai dama da take ta harkan a jari hujja wato shi wannan tattalafi din yana daga cikin abubuwan da aka ce ayi kuma gwamnatin Najeriya tana aiwatar da shi in kallon tun daga zuwan gwamnatin shugaba Buhari abubuwan da aka dinga yi kenan gwamnatin Buhari ta ci bashi har ya wuce kima to kuma duk ba su sukan nan akwai kaidoji irin na wannan magana cewa a cire tallafi a kala haraji da sauransu to waɗannan manufofi ne dama na neoliberal economics wato harka na jari hujja wanda dama matukar kasa tana bin su ba yadda za ta yi dole ta kalakanta za su sha wahala waɗannan manufofin dama manufofi na jari hujja ne wanda dama shi mai karfi kala karfi yake talaka kuma yana kala zama talaka kafin gwamnatin ta zauna ta fito da wadansu manufofi da kila za a samu sauki al'umma sun sha wahala wato karin man da aka a Najeriya a kwanan nan wato abu ne da ake ganin cewa dama shi duk lokacin da aka ce a bar kasuwa ta halinta to ita kasuwa dama ba a ganin ta shine ake ganin cewa mai ya karu a kasuwan duniya dan haka bari su ma waɗanda suke shigo da mai su kara sannan na biyu faduwar darajar naira zai kasuwar ne aka ce naira ta nemo kanta kima a kasuwa dan haka hanyar neman kiman kenan ya zama ajiyar nan naira ta kai naira 800 da wajen 50 to kuma su waɗanda suke shigo da man nan sai sun nemi dola naira suke saidawa su saidola su shigo da man su to a irin yanayi wannan to zai kasance dama farashin naira ya fadi dan haka idan suka shigo da mai daga waje zai zama farashin shi ya tsada to waɗannan abubuwan guda biyu suna cikin abubuwan da suka sa farashin shi wannan mai ya karu wanda kuma bamu ga komai ba matakar dama Najeriya ta cigaba da ba jari hujja bori kai yana hawa to in Najeriya sun dinga wahala kenan har sai an kai mutane sun zama sun shiga wani hali
sai dai kuma su ƴan adawa a jihar Jigawa irin honorable Nasir Garba Dantiye baje buhun bukatar bayyana musu halin da aka karɓi gwamnati suke suna masu cewa koda ba a musu bayani yanzu ba to a gaskiya suna bumbashi
har yanzu ba maganar da muke yi a jihar Jigawa mai girma gwamna bai fito ya mana bayanin cewar ga abin da ya gada ga tsohuwar gwamnati bashi da dukiyoyi na gwamnati domin mu san halin da ake ciki domin mu sa rai akan abubuwan da muke ganin matsalolin mu gwamnati zata mana
amma baka ganin cewa tunda gwamnatin jam'iyya daya ce ba bukatar ai wannan misali dala-dala din
idan gwamnati daya ce duk yan jigawa yan jam'iyya daya ne wannan magana ce ta haƙi a baya
to idan haka ne
akwai yan jam'iyyar APC wanda suka yi zarge-zargen cewar akwai wasu makudan kuɗi da aka ware aka ce za a sai motocin nan babu kuɗin ya aka yi kaga inda an zo amana bayani an ce ga abin da aka gada za mu iya duba a nan muga cewar gaskiya ne motocin nan suna nan gaskiya ne kuɗin nan an ɗauke su wannan magana ne haƙi ba magana ba ce ta jam'iyya magana ce ta haƙi da jaha ba na tsohon gwamna ba na sabon gwamna ba a dokar Najeriya babu damar a ɓoye mana abin da ya shafe mu a fito a mana bayani
iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkan masu dafifin dafe mu da fiki ko cewa kwanakin da aka kebe musu fasuna kara karewa tunda dai duk ranar da ta wuce babu damar a sake fushi domin kuwa daga juma'a nan ma dai saura kwanaki 1407 ne su yi sallamar cikin kujerin da suke ganin suna da taushi kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuni ya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da koda mun ɗora tukunyar manuniya sai mun jira su don suke kawo makamashi ni Isa Lodi karan da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manun